Rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta gabatar da waɗansu mutane da ake tuhuma da aikata laifuka iri daban-daban. Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalejan wanda ya gabatar da waɗanda ake tuhuma a gaban neman labarai a yankin rundunar 'yan sanda da ke guso a jihar Zamfara ya ce kamo waɗanda ake tuhumar manuniya ce da ke nuna irin kokarin da 'yan sanda ke cigaba da yi na tabbatar da dawowar zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Zamfara.
A nan muna da wasu mutane da muka kama su matan wasu manya-manyan barayi na Zamfara. Da wani kuma shi wanda yake ya kira kansa likita amma ba likita bane, akwai shi kuma wani anan ya kashi kakarsa saboda kubewa, yaji ya samu kubewa a gida ya ce yana son ya ci kubewa, aka ce a ba za a bashi ba.
Daga cikin wanda kwamishin ya gabatar wanda lamarin shetara hankali al'umma a wurin shine lokacin da aka gabatar da wani a matsayin jami'in tsaro na hukumar Civil Defense mai mukamin ASC2 mai Kano Sarkin Tasha wanda aka kama shi dauke da tarin albarusai. Daga cikin su har da alburusan da ake halbin jirgin sama da miyagun kwayoyi da sauran kunshi tabar wuyoyi da sauran miyagun kwayoyi da ke kan hayashi ta kai wa'annan kayayyaki a dabar burayi da ke yankin mada.
An kama ni da taba da alburusai. Zan kai bandit.
Tun yaushe kake wannan sana'a?
Sa wannan ne na farko. Alburushin wani ne ya bani, Aminu Musa.
Ina yake aiki?
Civil Defense.
Me mukaminsa?
Mukamin mu guda shi.
Tun yaushe ya baka alburushin?
Za a kai shekara 2 zuwa 3.
Har ila yau 'yan sandan sun tafke wani likitan bogi da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji wanda ya bayyana sunan shi Mahmuda Makakari. Mahmuda Makakari dai shi ne wanda aka bada rahoton cewa 'yan sanda a garin Anka sun kama shi duk albarushi har kwara 441 tare da waɗansu mata da ke kaya shi ta zuwa dabar tabarayin da ke can ƙauyen Makakari. To sai ga shi bincike ya bayyana cewa Mahmuda Makakari likitan bogi ne da ke kula da lafiyar 'yan ta'adda a cikin daji.
Lalle ni ina dan sai da magani. Lokacin da basu da lahiya suna iya zuwa su sai magani gare ni, sai ayi musu allura, in 'ya'yansu basu da lahiya sai ayi musu.
Matan da aka kama tare da Mahmuda Makakari mata ne na zigajigan manyan 'yan bindiga da ke cikin dazuka a jihar Zamfara. Kananan yaransu guda 4 wanda yanzu haka suke hannun 'yan sanda.
Akwai matan Bello Kaura a ciki, akwai wani matan wani babban barawo a Anka da ake ce ma Jiji. Jiji yana da barayi a karkashinsa kusan 250. Bello Kaura barayin da suke karkashinsu sun kai 500. Ga matan su nan mun kama su da albarushi.
A lokacin gabatar da waɗanda ake tuhumar ga wani neman labarai, wani lamari ya tada hankalin al'umma a wurin a daidai lokacin da kwamishinan 'yan sandan ya gabatar da wani matashi mai suna Ashiru Hadi daga garin Ƙuran Mota wanda ake tuhumar shi da kisan kakar shi wata ta haifi mahaifiyar shi saboda ta hana shi kabewa da ake amfani da ita wajen yin miya.
Na shigo gidan mu ni na cin ma an ɗebe kabewa, na ce a bani, aka ce ba za a bani ba. Sai na tambaya ina aka same ta, aka ce ba ta nan bayan gida, sai na zagaya na iba. Ina zagaya na iba sai kakata ta zo ta anshe, da ta anshe sai na ansa na yanka guda 2 ta ɗauke. Da ta fita ta kai daji ta dawo iwa ruwa sai na jifa ta rijiya.
Haka zalika kwamishinan 'yan sandan CP Shehu Muhammad Dalejan ya gabatar da waɗansu 'yan fashin daji guda 2 da suka kunshi Aminu Tsauni da kuma wani Salisu Hegen ɗan Marke da ake tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ƙwacen waya da dai sauran ayyukan ta'addanci da suke aikatawa. Wanda Salisu Hegen ɗan Marke ya bayyana cewa shi babban yaro ne ga babban ɗan ta'addan nan da ke cikin daji da ake kira Hassan Naba Mamu wanda ke gudanar da ayyukan shi a dajin ɗan Marke.
Shi Hassan Naba Mamu.
Wani irin bindiga yake baka?
Yake ce.
So nawa ana zuwa da kai aiki?
Kora shanu da yawa.
To kidnapping ha?
To biyu, wannan mai mutum 5 aka ɗauka, wannan kuma an ɗauki mutum 4.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Zamfara CP Shehu Muhammad Dalejan ya ba da tabbacin cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da ta cigaba da ayyukan daƙile ayyukan ta'addanci a jihar Zamfara domin tabbatar da dawowar kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazzaq Bello Kaura, sashen Hausa na Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.